Yan bindiga sun hallaka akalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa maharan dauke da manyan bindigogi akan babura sun auka a garin Gidigori ta yankin karamar hukumar Rafi, inda bayan sun kashe waɗannan mutane suka kuma kona gidajen jama'a tare da yin garkuwa da wasu mutanen garin da dama. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya ce ya zuwa lokacin da suke jana'izar waɗanda 'yan bindigar suka kashe. Al'ummar yankin na Gidigori na cikin wani yanayi na tashin hankali.
Barayi suka shigo, suka fara halin mutane. An kashe dai mutum hudu a nan cikin garin Gidigori. Gidigori karamin hukumar Rafi a cikin jihar Niger. An kashe mutane hudu kuma sun samu wasu gidaje wuta. Sun kwashe wasu mutane kuma sun wuce da su daga nan Gidigori sun an yi taji.
Kamar mutum nawa suka wuce da su?
To yanzu sai an tantance dai. Din yanzu ana maganan zana'ida ne a makabarta na waɗanda suka kashe. Don wasu sun baggarin sun je sun kwana a wasu wurare da daji.
Yanzu gidaje nawa suka kone?
Sai sun kona gidaje za su sai uku.
To yanzu akwai jami'an tsaro wurin?
To gaskiya dama can wurin ba su da wasu jami'an tsaro waɗanda ke wurin.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan sabon hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce ko da yake ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su tantance ainihin abin da ya faru ba, amma dai sun ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske ko ƙarin bayani daga gwamnatin jihar Niger akan wannan sabon hari na garin Gidigori. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.